Hallelujah, you are God and God alone. Gagara misali indaya gagara bazaya gagara da kai ba. Oh, gagara misali indaya gagara bazaya gagara da kai ba. Gagara misali ne kai indanya gagara bazaya gagara da kai ba. No, gagara misali indanya gagara bazaya gagara da kai ba. That's who you are, Jesus. That's who you are. That's all I call you, Jesus. That's who you are. Oh, 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 Indaya gagara mani bazaya gagara da kai ba. Oh, indaya gagara mabokaye bazaya gagara da kai ba. Oh, indaya gagara mabastauci bai taba gagara da kai ba. Oh, indaya gagara maliki tauci bai taba gagara da kai ba.
Godia, Kerbia, bo, una maka godia. Hallelujah, una maka godia, una maka godia, una maka godia. For who you are, muna maka godia, muna maka godia, muna maka godia, yeah, yeah. Don't kai ne gagara misali.
Yeah.